يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu irin wannan lokaci yau dai Juma'a 8 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433 wanda kuma ya dace da 27 ga watan 7 miladiya 2012. Mai tambaya farko yake ta assalamu alaikum. Malam ina tambaya ne, muna da kayan gado amma ba a raba ba, amma muna sarar bishiya muna konawa ba wani abu malam ko da wani abu malam da wani abu. Wani abun shine an shiga haƙin waɗanda ba sa cin moriyar wannan bishiyar da ake sara a matsayin ta na kayan gado. Idan su saura wanda suke da gado ɗayan biyu ko dai masu hankali su yi izini su da kansu, misali a ce akwai mata da suke gidan aure, wasu kuma ƙanana ne, sai dai wanda suke waliyansu su yi izini cewa an ba su yayu ko ƙanne magidanta da suke da mata dama su sari bishiyar su kona. To idan su masu haƙƙin suka yarje musu babu komai, amma idan ba su yarje musu ba lallai babu shakka duk abin da suke amfani da shi wanda ya zama akwai rabon ƴan uwansu, to sun ci haƙƙin da ba nasu ba sai sun nemi yafiya. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, tambaya ta a nan ita ce, ka ce tsoron da Islam ya yarda da shi shine tsoro tabi'iyan. Malam, to wanne tsoro ne da yake zama haram a Islam? Tsoron da yake zama haramun a musulunci shine ya zama wani daga cikin halittun Allah wanda ba Allah ba, ka dunga jin tsoronsa cewa zai iya cutar da kai a lokacin da shi kansa wannan din baya nan. Ka dunga ji in ka saba masa zaka iya talaucewa, ka dunga jin cewa idan kai masa abin da ba daidai ba ka shiga tasku, ka dunga jin cewa duk inda kake yana ganin ka kuma zai iya ɗaukar mataki a kanka, to wannan tsoron haramun ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta irin wannan tsoron, domin sifar Allah shine duk inda kake ka ji cewa Allah yana tare da kai da iliminsa da ƙudurarsa da iradarsa yana ga duk abin da kake yi. To duk lokacin da kake ma ɗan adam irin wannan tunanin, to gaskiyar lamari ka ba shi sifa irin ta Allah, ko ka sani ko baka sani ba. Kuma kar ka ɗauka irin wannan baya faruwa, irin wannan yana faruwa da dama. Bal akwai wani bawan Allah ina zaton ya zaka yana raye duk da yake yayi shekaru, babban abin da ya sa Allah ya taimake shi ya gane gaskiya, da sun kasance shi da wani abokinsa, idan wani malaminsu da ya kasaita ya zo yana gabatar da laccoci ko bayanai akan tara masa kuɗi, to su ne suke bi suna tara kuɗin, wanda ka iya samun ɗaruruwan mutane kuma dubunnai ƙin lokacin da ake wannan. To in suka tara ba a ba su abin ya dame su, wata ran sai suka shawarci juna, ɗaya shawarci ɗaya cewa to da Allah kuɗin nan tunda ba a ba mu dunga ɗan kamfata muna ɓoyewa, tunda dai ba a san adadin da aka bayar ba, ba a san kuma inda muke ba, sai ɗan ya ce kai ai duk inda muke yana ganinmu. Iya itikadin su kenan, ya ce baya ganin mai, ya ce yana ganin mai, ya ce to a gwada. to sai suka kambata suka boye suka ji shiru a a aka sake wata haduwar suka sata suka boye suka ji shiru suka ce to ashe boge ne ma abu to daga nan sai saki wata shiriri ta yin kama hanya ta gaskiya to saboda haka dai akwai masu irin wannan tunanin akwai wanda ba da dadewa ba har yayi visa zai tafi kasar waje sai gashi a guje a sukwane ya zo kabarin wani wanda ya mutu daga cikin malaman sa ya zo neman sa'a ya manta har ya je airport yana nufin ya boarding pass to yake ganin idan bai zo ya nemi wannan izinin ba ya shiga uku a wannan tafiya to kaga wannan fi sabilillah bai wa dan adam sifa ce ta Allah subhanahu wataala irin wannan tsoron baya halarta wannan yace malam menene wato malam mecece aqattumul aiman shine wa ma'ana abinda kuka kudurta niyya walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman wato Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka kudurta niyya shine abinda ake nufi yace malam ana iya ciyarwa a kafaran kisan kai ban san wannan ba yace assalamu alaikum malam Allah gafarta malam malam tambaya ta ita ce ran nan ka ce duk direban da yayi tukin ganganci ya kashe mutane zai biya diya kuma zai yi azumin kafara to malam wanda yana tafiya da motar sa a hanya wani ya zo daga baya ya bugi motar sa ya fada rami har mutane suka rasa ransu to malam hukuncin kafaran yana kan direban motar ne ko kuma yana kan wanda ya buga masa ne yana kan wanda ya zo ya doka shi ma'ana wanda ya zo ya doka wancan ya fada rami to shi ne mas'uliyya take komawa a kansa ba shi ainihin mai motar da aka zo aka daka ba wani gita malam ina son karin bayani akan maganar da naji wasu mutane kan fada game da sahur suna cewa akwai halaccin ci gaba da cin abinci yayin da mutum yake tsakiyar cin abinci aka kira aka kira sallah domin ya karasa yin hakan ya halatta hadisi ya ce idan ɗayan ku ya dora ya kafa ƙwariyarsa a bakin sa yaji to shikenan sai ya kammala ce malam ni dan boko ne kuma ina so na koyi larabci wace shawara zaka bani dan na cimma burina shawara shine ka samu malaman da kake ga sun iya larabci na kusa da kai sai su baka shawara yadda zaka yi ana yake cewa don Allah ina neman karin bayani akan aikin banki malam menene matsayin akawo shine akawunta a karamar hukuma ko a matakin jiha da zaka ga sun taimaka wa bada wato su taimaka wa badakala su taimaka wa badakala a kansu ko shuwagabannin su malam ina son ka ban shawara idan na samu kaina akan haka shawara da zan baka idan ka samu kanka akan haka kakka yadda ayi badakala da kai karka taimakawa badakala shi wannan shi yake cewa malam na nemi ayi fadakarwa mutane game da lalata karanin yara wannan ai mun amsa ta ina jin ko bata zo da wuri bane yace malam tambaya ce da ni akan hadisin nan da yazo akan idan an ga hadari ko kuma duhu ko sanyi za a iya hade sallah kuma a cikin hadisin an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba hadawa malam ina son karin bayani domin na fitar daga kokanto Allah ya mai da malam gida lafiya to gaskiya ban san hadisi da ya hado wannan abubuwa da ka zano ba cewa za a hada sallah saboda ruwa da sanyi da waye ban san hadisi da ya nuna wannan ba ne abin da sani a cikin littafin malamai sun ambata halaccin hada salloli guda biyu da suke tarayya a lokaci daya musamman magariba da isha'i saboda ruwan sama ko dan saboda tsoro la samaha Allah a ce an sa kafiyu na wani abu da ya faru matsala ta faru a jiha a ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza muqaddara a ce daga 6 zuwa 6 ko a ce daga 7 zuwa 7 a lokacin da ita kuma isha'i wajen karfe 8 ne to ya halatta in kuka tashi ku yi magariba da isha'i ku hade su a farkon magariba kowa ya kama gaban sa domin kauda rayuwa da ainihin lafiya da mutunci mutun ne za a yi masa operation farkon sallan adhuhr za a yi masa operation wanda za a yi a iya daukan awa 2 3 ba a gama ba ko bayan an gama a ce ba a so ya motsa to ya halatta ya hada azhur din sa da al'asr din sa a daidai wannan lokaci kafin a so mai masa ko idan magariba da isha'i ce ya hada magariba da isha'i a daidai wannan lokaci ko kuma ana cikin yin sallan ruwa ya goce ko ma an gama ruwan amma ga duhu ga tabi wanda abinda yasa shari'a duk ta bada wannan damar ana so mutane su samu ladan jami'i idan aka ce ga cakwali ga duhu to wani idan aka yi magariban ya koma gida ba zai sake dawowa isha'in ba ya asar wannan jami'i to irin wannan sai aka bada dama in dai matsala ta faru abinda amma a ce sanyi to ban sani ba ko idan ana irin sanyi da ake dusa kankara wannan zai zama wa uzuri in mutane suka samu kansu a irin wannan kamar sanyi irin na Najeriya wanda na san cewa ka iya zuwa ko ina da wahala ni dai ban taba gani an yi irin wannan sanyin da za a ce an kasa walwala da kaiwa da kawowa ba ka iya samu wani ma sai ya zo ya hada magariba da isha'in kuma ya tafi yawon garin sa to kaga irin wannan shi da kansa ya san bai kyauta ba ma'ana ba bai samu udurin da zai wannan ba ala kulli halin dai idan abubuwa sun taso akwai bambanci tsakanin jam'u taqdim da jam'u ta'khir shi jam'u taqdim shine dama ake fadin sai idan lalurori sun taso amma shi jam'u ta'khir malamai sun yi da koda meeting ake misali ana tattauna abu mai muhimmanci sallan adhuhr tayi ana ganin cewa yankewar zai kawo matsala to a iya dorewa da wannan tattaunawar har lokacin la'asar yayi kun ga ba cewa akai a yanke ayi la'asar din lokacin ta bayi ba a'a ita adhuhr ce za a jinkirta har la'asar ta shigo sai a hada ayi wannan sunan sa jam'u ta'khir ina fata mun gane Allah shine mafi sani to shi tambayar abinda take nuna ba a fara bagadan ba kwata-kwata kenan da gonar da bishiyoyin suna nan ba a raba ba to amma galibi mun san akwai raban gadon da akan yi na zalunci a ƙauye sai a ce ma gonaki na maza ne kawai banda mata mata bai wuce a basu awakai da tumakai ba da kaji wasu ma ba a basu ko da shanu sai ga cewa an ce ai wannan kawai aikin maza ne su suke iya kiwon shanu amma mata sai dai a basu kaji a basu yan abubuwa to wannan gaskiya zalunci ne akan haka yadda Allah subhanahu wataala yace a bai wannan miji ɗaya rabon mace biyu to wannan ya shafi gona ya shafi bishiyoyin da suke cikin gona ya shafi dawakai da tumakai da shanu dukkan abinda ake kira da suna tarika a wannan gabar akwai bambanci tsakanin tarika da abinda kuma za a kawo a matsayin gudunmuwa yanzu misali sai aka ce magidanci ya rasu to sai mutane su dinga kawo tallafi wasu kawo 10,000 wasu 20,000 wasu 50,000 wasu kaza sai kaga cewa an tara kudin da ya kai dubunnan daruruwa to kun ga wannan ba sunan sa tarika ba dan mai gidan bai mutu ya bar wannan ba idan aka tashi raba wannan kai da kai za a yi ba za a bambanta namiji da mace ba daidai da daidai za a raba ko dai idan kayan abinci ne a dinga tuka abincin kowa da kowa yana ci idan kuma akwai wanda suke nesa za su koma to sai a zo a raba kai da kai ba sunan sa tarika ba wannan sunan sa wata fa'ida da Allah subhanahu wataala ya kawo ainihin domin da yayi musu ko taya su alhini a mutuwar da akai Allah ya samu dace amin jiya mun kammala bayani akan wannan aya ta 104 wanda Allah subhanahu wataala yake ba mu bayani dangane da lokacin da yan wuta suka tashi suka ga sunan gaba ga Allah gobe alkiyama suna ta ainifin da na sani suna ganin mudda da suka zauna duniya gajeruwa ce. Wasu suna cewa kawai suna ganin kwana goma suka yi, wasu kuma suna cewa a'a kawai wuni ɗaya suka yi wanda Allah sai ya kirayi, masu da'awan wuni ɗayan kaman su ne tsakatsakiya, wanda malamai suke ta akwai aya da Allah ke ta wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Masu laifi suna cewa ba su zauna ba sai yar sa'a. To kaga yanzu in ka kalli da wanda suka ce kwana goma, da wanda suka ce sa'a, da wanda suka ce wuni ɗaya, kaga kenan masu wuni ɗaya su ne tsakatsakiya. To bayan da Allah ya yi wannan bayanai, sai yake cewa wa yas'alunaka anil jibali, nan mai tafsiri ce thumma taqaddama, sannan Allah sai ya ci gaba fi bayani mawdu'is sura, a cikin bayanin bagiran da sura take karantarwa, min anna ad-dina yusra, cewa shi addinin musulunci mai sauki ne, laysa fihi mashaqqatun, babu wata wahala, wal maqsudu fihi, abinda dai ake nufi a cikin addini, al-inqiyadu li amrillahi ta'ala, shine jawowa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa alladhi yusahhiru al-umura, shine wanda yake sauƙaƙe al-amura, limanit taba'ahu, ga wanda ya bi shi, fa waqta al-kalama, Allah subhanahu wa ta'ala wato anan sai ya shimfida magana, bi su'alin, da wata tambaya, liyujiba anhu, domin Allah ya amsa shi da kansa dangane da wannan tambaya, bil maqsudi, da abin da ake nufi, fi amsalin mukhtalifa, a cikin misalai mabambanta. Fa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa yas'alunaka anil jibali, kafiran quraishawa suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi duwatsu, ko kuma tayuma wani musulmin ya tambaya dangane da abin da ya shafi duwatsu, yadda suke masu ƙarfi, idan an ce ƙasa za ta cinye jikin ƴan adam ya zamo gabaki ɗaya sun zagwanye, to dutse da ƙasa ba za ta iya cinye shi ba fa, shi me ya makomarsa, kaifa takunu yawmal qiyama, ya za su kasance ranar tashin alqiyama. Allah sai ce fa qul lahum, kace da su yansifuha rabbi nasfa, ubangiji na yana sheƙar da su sheƙarwa, bi an yufattitaha, shine Allah ya dandake su karramli kaman yashi as-sa'il, wanda yake gudana, thumma yutayyiruha, ko yutiruha karriya, sannan Allah sai ya tashe su su tashi yadda kasan iska, watara al-jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, kana ganin duwatsu a rayuwar duniya kana tsammanin su wani abu wanda yake mai ƙarfin gaske, Allah ce sai ga suna shudewa yadda ka san gajimare suna wucewa. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, duwatsu za su kasance yadda ka san wato ainifin auduga da aka cire anguriyarta ta zamo kada, iska yana tafiya da ita duk girman dutse, haka zaga Allah subhanahu wa ta'ala ainifin ya tafiyar da su. Allah ya ce fayadharuha, sai ya kyale ita wuraren da aka cire duwatsun, ma'ana ita kasar, ka'an, wuri wanda yake miƙaƙƙe, safsafan, wanda yake daidaitacce, la tara fiha iwajan, ba za ka ga wata karkata ba, shine inhifadan, wani kwari, wala amta, ko kuma irtifa'an ka ga wani tudu. Allah subhanahu wa ta'ala hakanan zai mayar da ainifin kasa ranar tashin alkiyama. Malaman luga suna cewa al-iwaj, idan aka yi ma wawun kasara, shine karkata ta ma'ana, ma'ana kaman a ce zuciyar mutum ta karkata, kaga ba a iya ganin wannan karkatar, karkata ce ta ma'ana. Sannan al-awaj, a yi ma wawun fataha, shine karkata hissiya. To me yasa anan aka ce la tara fiha iwajan, aka yi amfani da kalma da ake amfani fil galib a wajen al-ma'anawiyat, sai aka yi amfani da ita a wajen al-hissiyat. Malamai suka ce domin mubalaga, a kai ƙarshe a wajen cewa kowace irin karkata da kake iya tunani, ko ta ma'ana ko wacce ake gani, to babu ita a ran nan a wajen ƙasa, ba tudu, ba kwari, ba rami, ba bishiya, ba komai fetal, duk inda za ka kalla iyakar idonka ba za ka ga wani abin da zai iya karewa ba. Kai da ka ga wannan ka san cewa babban magana ta zo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma idhin, to wannan wuni ai yawma idh nusifatil jibal, jibal wunin nan da zai zamo an sheke duwatsu, yattabi'una ai annasu ba'da alqiyam min alqubur, mutane bayan tashi da kaburbura za su bi adda'iya mai kira ila mahshar ya zuwa wurin taro bi sautihi zai kira da sautin sa ho israfil shine malaika israfil ya kulu yana cewa halummu ku taho ila ardir rahman ya zuwa bujira ga sarki mai rahama kai da jin wannan kalman wato akwai sa zuciya dan an ce ila ardir rahman da an ce ila ardil aziz ko aljabbar to sai zamu akwai tsoro to amma sai aka ce ya zuwa bujira ta ainihin ga mai rahama za a bujira ga Allah wato ma'ana kenan a yi zuwa jin kan Allah Allah ya sa muna daga cikin wanda za a ji kansu la'i wajala babu wata mabauda ai littiba'ihim a wajen wannan bi da za su ai la yaqdiruna alla yattabi'u babu wanda yake da iko cewa ba zai bi ba lokacin da aka yi wannan busa wasu suna cewa za a ce ayyatuhal idhamul baliya ya ku kasusuwa wanda kuka zagonye kuka ruddige wal awsalul mutaqatti'a da kuma ainifin gabobi wanda duk sun tsutsinke kowace gaba ta riga ta rabu da yar uwarta to da kuma nama wanda ya tattake sai a ce to duk ku taho zuwa ga rabi hukunci kowa da kowa zai taho babu wakilci domin wanda zai wakilci shi ma ran nan kansa yake wakilta Allah ya ce wa khashatil aswatu duka muryoyi wato ainifin sun kaskanta sun ji tsoro shine sakarat sunnatsu al aswatu muryoyi gabaki daya lirrahmani ga mai jin kai shine Allah subhanahu wa ta'ala fala tasma'u ya kai abokin magana ba za ka ji komai ba illa hamsa sai dai motsawar kafafuwa shine sautul aqdam sauti na tafuffuka fi naqaliha a wajen cirata wata irin mahshar zuwa ga ainihin wurin taro ka sauti akhfafil ibil kaman sautin ainihin kofatar raquma fi mashiha a wajen tafiyarta Allahu akbar kai kasancewa duk lokacin da aka ce an kirayi mutum 10 ka kalli rayuwar duniya yanzu a ce mutum 20 30 ko mutum ya kai 50 ko 100 a ce sun tashi sun yi bangabanga sun dumfari waje daya kaga zaka dinga ji sauti yana tashi mutane biyu suna fira uku suna fira biyar suna fira ana ba wani labari yana ba wani ma'ana dukkan wuri ya rikice to amma a ce a ran nan trillions na mutane kaka ce bala'in trillions na mutane da Allah kawai san iyaka amma suna tafiya baka jin murya ko daya kawai sai dai ka ji yadda ka san tafiyar ita ma ba ta kalmi ai kai ka san cewa ba karamin al'amari bane domin yanzu kama kwatanta da daukar gawa kage yanzu duk gwanin cewa mutum a surutu da fira aka ce an dauko makara za a tafi makabarta ka taba ji ana tafiya ana fira dole zaka ji tsit sai dai ka ji takalma suna motsawa domin me domin ana cikin hali na ainihin alhini to wannan alhinin wani ne ina ga wannan da kowa alhinin kansa ne to kenan ba za ka ji fira ba dama ba wanda yaje da takalmi ballanta na a ce an ji ainihin magana takalmi bal yazo a hadisi yusharan nasu kufatan waratan gurlan kowa ba dan zari a jiki ba tufafi sannan kowa ga loba to saboda haka wannan shine abin da zai kasance Allah subhanahu wata'ala yace yawma idhin a wannan wuni la tanfa'u shafa'a wato ceto ba za ta yi amfani ba a hadan ga wani kowane ne illa man adhina lahu arrahman sai ga wanda Allah subhanahu wata'ala mai jin kai yayi izini gare shi an yashfa'a lahu shine ainifin yayi ceto gare shi wa radiya lahu qawla kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunce masa ta fuskar zance bi an yaqula la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah shine mutun ya furta kalmar shahada idza kana min hadhihi al-idhan ka idza kana min hadhihi al-umma idan mutun ya kasance a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kenan idan wata al'umma ce idan an fadi la ilaha illa Allah sai su fadi ainifin nasu rasulin idan mutanen annabi Musa su ce Musa rasulullah idan mutanen annabi Isa ne su ce Isa rasulullah wa hadhihi al-aya malan yace to ita wannan aya min aqwad dalail tana daga cikin mafi karfin hujjoji ala thubuti shafa'a a bisa tabbatar ceto fi haqqil fusaqi a cikin haƙin wanda suke fasikai li'anna qawluhu ta'ala domin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace waradiya lahu qawla Allah ya lamunce masa ta fuskar zance yakfi fi sidqihi to ya isa a wajen gaskiyar zance an yakuna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance qadara radiya lahu qawlan wahidan min aqwali ya zamo Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunce masa magana daya a cikin maganganunsa ma'ana a ce dan an ce waradiya lahu qawlan aka lamunce masa ainifin zance to kenan duk mutumin da ya zamo Allah lamunce masa kalma wato ainifin to wannan kalma ainifin ana fata ta tsira malam yace wal fasiqu shi kuma fasiki qadara radiyallahu min aqwalihi shahadata la ilaha illa Allah shi kuma fasiki a matsayin sa na musulmi to kenan ko makawa babu Allah subhanahu wataala ya lamunce masa wannan kalma ta shahada bi shartiha da shartinta fa wajaba an takuna shafa'atu nafi'atan lahu kenan zai wajaba mu gane cewa ceto zai yi amfani gare shi li'anna al-istithna'a domin togaciya minan nafai daga korewa ifbatun wato ainifin ta tabbatarwa ne Allah subhanahu wataala anan ya nuna cewa la tanfa'u shafa'a ceto ba zai yi amfani ba illa man adhin lahu ar-rahman fati sai wanda Allah ya idini gare shi kenan shi wanda zai yi ceto yana jiran idini ga Allah subhanahu wataala shi kuma wanda za a ceta yana buƙatar Allah subhanahu wataala ya lamunce masa wala yashfa'una illa liman irtada su masu yin ceto ba sa yin ceto sai ga wanda ya zamo Allah subhanahu wataala ya lamunce masa ashe kenan wannan aya tana tabbatar mana cewa ceto yana nan daren daƙam amma akasin abinda mu'tazila da khawarij ainifin suka tafi akan wanta fuskar aqida a wajen mu'tazila duk wanda ya shiga wuta ya shiga ainifin har abada haka nan a wajen qadariyya su ma idan mutun ya shiga wuta ya shiga ainifin har abada haka nan khawarij suna cewa idan mutun ya shiga shi ma ainifin har abada to wannan gaskiya aqida ce wacce take ainifin batacciya kamar yadda muka ambata annabawa za su yi ceto wanda ala ra'asihim shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mun ambata yana da ceto kala ɗaya ɗaya har kala shida kala ta farko zai yi ash-shafa'atul uzma wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare yayi ka hana ido bacci da alqur'ani ta fuskar karanta shi da qiyamul layl domin ya kusata ubangijin kai ta yadda kai matsayi abun godiya abun yabo wannan lokacin da hatta annabawa suna buƙatar manzon sallam ya sa baki don mutane su san matsayin su manzon Allah zai zo kamar yanda inganta a hadisi yace zan zo in yi sujuda karkashin al'arshi Allah ya sanar da ni kalmomin da a yanzu bai sanar da ni su ba na yabo da kambamawa ga Allah in kai goshi kasa na fade su to Allah sai yace in yace irfa ra'asaka daga kanka sal tuta ka tambaya abaka wa shaffa tushaffa kuma kai ceto din ka nemi ceton abaka ceto to a lokacin zai ce ya Allah ayi hisabi kowa ya san matsayinsa to wannan shine ash-shafa'atul uzma sannan ceto na biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai ceci wa'insu sun mutu da imani sun cancanci wuta amma manzo Allah ya cece su ba za a saka su wuta ba ceto na uku manzo Allah sallallahu zai yi ceton wa'insu suna cikin gidan wuta a fito da su daga gidan wuta ainifin a kai su aljanna ceto na hudu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai ceci dukkan ƴan aljanna a ba su izinin shiga aljannar kanta. Ceto na biyar zai ceci waɗansu a ƙara musu promotion a aljanna. Ceto na shida shine waɗansu daga cikin kafiran da Allah ya san ba za su fita ba, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai roki a sassauta musu azaba kaman Abu Talib, yanda hadithin Bukhari ya tabbatar cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya same shi tsundum a cikin wuta, saboda haka yayi ceton sa aka dawo da wuta iya idan sawun sa. To saboda haka ba wai wannan ya tsaya wato ainihin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba, wato ceton a fitar da mutane daga wuta, annabawa ma Allah zai ba su, mala'iku Allah zai ba su, wayansu bayi na kwarai su ma Allah subhanahu wata'ala zai ba su. Abinda ahlus sunna suke korewa har yau har gobe, ka ayyana wani mutum a duniya ka ce kana cikin ceton sa in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallam ceton sa tabbas ne, gaskiya ne, ko shakku babu, wanda ya shakkun sa ma yayi ridda. To amma ka ayyana wani zaidun minan nas ka ce wai kai kana cikin ceton sa, to waye baka labari shi zai tsira gobe alkiyama ballantana ka ce kana cikin ceton sa? Wannan yi ma Allah shiga sharaba shanu ne, yi ma Allah bani na iya ne. Mun sha fada babu wanda kake da tabbacin cewa wani dan aljanna ne sai wanda nassi ya zo cewa wani dan aljanna ne. Ba wanda kake da tabbaci cewa wani dan wuta ne sai wanda nassi ya zo cewa wani dan wuta ne. To akan haka idan kace kana cikin ceton wani, kaga alamar tambaya shine na farko waye ce da kai dan aljanna ne, baka da wannan tabbacin. To sannan idan an kaddara dan aljanna ne, waye sanar da kai kuma kai din kana daga cikin wanda ainihin zai ceta? Ai abin da ya kamata kai fatan ka zama mutumin kirkin da kai ma zaka cece wasu, ba ainihin a zo a yi maka ƙarya ba a ce za a yi smogal ɗinka a cikin ajihu. Ina ya ga rigar, yanzu mu karanta hadithi yuhsharan nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan, mutane za su tashi tsirara ba takalmi, kowa galuba kaman ba a yi masa shayi ba. Ina shi wanda yake ta zai kwashe ka a ajihun, ina ya samu rigar? Wannan damfara ce ko wannan ne gara tatsuniyar giza da koki da wannan magana. Tatsuniyar giza da koki kowa ya san shiriri ta ce fira ce ba da gaske bane. To saboda haka kar ka yadda a yaudare ka, kullum in ka daga hannu kai addu'a ka ce Allah ka sani a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine ainihin abinda addini ya dora mu akai, Allah ya sa mu dace. Sannan anan ma ne yake cewa mutumin da ya tabbata akan kalmar shahada da sharuɗanta. Mun sha faɗa cewa kalmar shahada tana da hukunci na duniya da hukunci na lahira. Hukuncin duniya na kalmar shahada shine duk mutumin da ya furta kalmar shahada dole mu yadda musulmi ne, a yi mu'amala da shi irin mu'amalar da ake yi da musulmi, na aura daga gare shi a auren masa. To amma idan mutum ya faɗe ta zai iya lalata wa'insu sharuɗan ta wala Allah, amma dai wannan ba zai hana a yi masa mu'amala ta musulunci ba. To a lahira a nan ne dole sharuɗan ta sai sun kankama, sannan mutum zai ci gajiyarta. Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala wata ran an je an kai gawa za a binne ta, ina jin matar Farazdak ce ta mutu. Farazdak kowa ya san shi mawaki ne wanda ya kai ƙarshe a wajen zambo da yarfe. To shikenan sai Hassan al-Basri a matsayin sa na tabi'i yake cewa me ka tana dama irin wannan ranar, ma'ana ran da za a binne ka a kabari. Sai ya ce na tana dama wannan ranan kalmar la ilaha illallah. Sai yace madalla da wannan tanadi, amma baka sani kalmar shahada daidai take da dan makulli. Dan makulli sai idan yayi daidai da kwadan da za a bude sannan ya shiga ya bude. To ka sani kalmar shahada tana da sharuɗa, daga cikin sharuɗan ta iyyaka wa qadhfil muhsanat, a hirdinka da yi wa kamammun mata yarfe da sharri. Kenan kun ga yana nuna cewa ashe kalmar shahada dole sai ta cika sharuɗa za ta yi amfani gobe da kiyama a matsayin sa na babban tabi'i. Sannan Wahab ibn Munabbih shi ma babban tabi'i ne, wata rana suna tattaunawa da wani yake cewa ashe kalmar shahada ba ita ce mabudin aljanna ba, yace kwarai da gaske kalmar shahada ita ce mabudin aljanna. To amma ka sani kowane mabudi akwai haƙoransa, wanda da su yake bude kwado in ka zo da dan mabudi mai hakuran da zai bude kwado ya bude in baka zo da wanda ainifin zai bude ba zai bude ba yace to kalmar shahada tana da sharuɗa wanda su ne ainifin hakurin ta na bude aljanna to kenan ashe dole ne mutun ya bibi maganganun malamai za ka ga galibi hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da suke cewa duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada zai shiga aljanna akwai mustaqinan biha qalbu akwai khalisan li wajhillahi duk dai ga sunan wanda malamai suka tattara sharuɗa har guda bakwai wanda sai sun kankama tip tip sannan kalmar shahada ta zama kalmar shahada da mutum zai tsira ita gobe alkiyama Allah ya samu dace Allah sai ya alamu ma bayna aidihim Allah ya san abin da yake gaba gare su wanda basu kai gare shi ba min umuril akhirah na al'amarin lahira wama khalfahum wato da kuma abin da yake bayan su min umuril dunya abin da ya zama sun shude sun bari na al'amuran dunya wala yuhituna bihi ilma ba sa kewayewa da shi ta fuskar sani ayhum la ya'lamuna jami'a ma bayna aidihim wama khalfahum su ba su san gaba ɗayan abin da yake gaba gare su ba ko abin da yake baya da su wamin babi aula to ashe mafi cancanta ma su kasa sanin gair zalika abin da ba wannan ba fala yasauhum babu abin da zai yalwace su illa taslimu li amrihi ta'ala sai sallamawa ga ainifin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anatil wujuhu kuma fuskoki wato sun kaskanta shine khadat sun rusuna lil hayyil qayyum garayayye wanda yake cin gashin kansa ayyallah shine Allah subhanahu wa ta'ala idan muka ce al qayyum shine wanda baya neman komai a wajen kowa kuma kowa na nema a wajen sa domin alqayyumiyya shine a ce ka samu kamala kai karan kanka sannan kuma ka kammala wani to kowane ne bai isa ya zamo kamili ba sannan kuma a ce ainihin da ma yazo ya kammala wani domin duk lokacin da kake buƙatar sai nayi kaza to kenan babu kamala dan adam zai buƙaci abinci ashe tawaya ce dan adam zai buƙaci yayi bacci ashe tawaya ce dan adam zai buƙaci tufafi ya rufe tsiraicin sa ashe tawaya ce dan adam zai buƙaci inda zai je ya kwana ashe tawaya ce ashe kenan dan adam tawayayye ne Allah subhanahu wataala shine kamili to Allah yake cewa fuskoki gabaki daya sun wato kaskanta sun rusuna ga Allah subhanahu wataala wanda yake tsaye da dukkan al'amuran kowa Allah sai ya ce wa qad khaba kuma tabbas ya tabe shine khasira man hamala zulma wanda din yawo da kon zalunci yazo da shi to wannan mutum ainifin ya tabe ya lalace kowane ne ai shirkan wato ainifin wanda yazo da shirka gobe alkiyama yace wa man ya'mal min as-salihati wanda kuma duk ayyuka nagari at-ta'at shine da'a wa huwa mu'minun al-hali yana mu'mini fala yakhafu zulman to wannan ba zai ji tsoron wani zalunci ba bi ziyadatin fi sayyiati ya zama an yi kari a cikin munanan ayyukansa wala hadman sannan ba zai ji tsoron tawaya ba shine yunqasu min hasanatihi ya zama ainifin an rage mashi wani abu daga wato abubuwa da yayi na kwarai to nan kun ga Allah ya ce wa anatil wujuhu duk fuskoki sun kaskanta da masu kudi da talaka ba wanda ya fita da masu mulki da wanda aka mulka ba wanda ya fita da dan binni da dan kauye duk gabaki dai dan da aka ce wa anatil wujuhu wannan alsi istigraqiya duk wani mai rai da Allah subhanahu wataala ya halitta musamman wanda ake magana su ne asqalan dan adam da aljan to kowa ya riga ya kaskanta ya sallama Allah ya ce watara kullu ummatin jafiya kowace al'umma zaka ganta gogurfane kullu ummatin tud'a kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin ta zo ta karanta kowa ya karanta abin da yake a duniya Allahu akbar malamai suke cewa ashe kenan idan muka duba wannan zurin ayoyi da Allah subhanahu wataala ya fada yake cewa misali yawma idhil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ko kuma khash'atil aswatu lir-rahman duk muryoyi sun kaskanta a wajen mai rahama sannan kuma yake cewa la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman Allah ya ta amfani da sunan ar-rahman 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 wannan alama ce ta cewa Allah subhanahu wata'ala zai ji kan bayinsa Allah ka ji kan mu ya inganta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa Allah ya halicci rahama kwaya 100 sai ya waro kwaya daya tak ya kawo ta a duniya da ita duk wani mai jin kai yake jin kan wanda yake jin kai maza Allah ce da wannan rahama ce dabba take dage ko fatan takarta take yadda ta haifa ko dan ta haifa ta cutar da shi da wannan uwa take tausayin danta da wannan mata take tausayin mijinta ko miji ya tausayi matarsa da wannan duk wani mai tausayi yake yin tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wannan dayar Allah kuma sai ya dauko ta ya hada da wannan 99 ya dunkule su ya baje kolin su a wajen mu'minai ran tashin alkiyama kaga kenan wato wannan ayoyi ne na sa rai wallahi mu abinda muke fata da wannan gajiyawa ta mu da wannan laifuka namu idan Allah ya tara mu yi mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu qurayshawa yace ma za ta dhunnuna anni fa'ilun bikum baka manzon Allah ya mu qurayshawa ba sun kore shi sun ce a kawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a raye ko a mace a matsayin raƙumi 100 to yanzu gashi manzon Allah Allah ya bashi nasara akan su yazo gaba da yace me kuke zaton zan yi muku a yau suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim suka ce wallahi ba ma zaton komai sai alkhairi dan uwa mai mutunci dan uwa mai mutunci to mu so muke Allah ya tara mu ga baki dai yace ma za ta dhunnuna anni fa'ilun bikum mu ce rahmatan wa maghfiratan mu ce Allah gafara da jin kai shi muke fata rabbun karimur raufur rahimun mannan ya Allah ka ji kan mu ka rahamta mana Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ka karanta
wa kadhalika anzalna qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'id wa sarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika yace ma'atufun ala kadhalika naqussu can an ce kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq haka nan muke kissanta maka daga labarun wanda suka gabata to sai Allah ce wa kadhalika kuma kamar haka ne ay mithlu inzali ma dhikira misalin saukar da abinda aka ambata to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan qur'ani yazamu qur'anan arabiyyan abun karantawa da larabci Qur'ani balarabe ne a lafazinsa balarabe ne a ma'anarsa akan irin wannan ayoyi malaman musulunci suka ce wannan ya nuna bai halatta a karanta Qur'ani ko a rubuta shi da wani yare da ba larabci ba tarjuma wani abu ne daban ya halatta a yi ta da kowane irin yare amma mutun ya zo ya rubuta ayar Qur'ani da wasu kalmomi ko da turanci ko da faransanci ko da wani abu wannan baya halatta da yawa akwai wanda suke irin wannan dirkaniyar kaga an zo an rubuta aya ko sura da Hausa boko wannan baya halatta kwata kwata Qur'ani hatta haruffar rubuta shi larabci ne ba a rubuta shi da wani harfi da ba larabci ba kamar yanda ba a furta shi da wani yare sai larabci sai dai fassara ko tarjuma wannan ya halatta ai da wani yare Allah yake ta mun saukar da shi abun karantawa da larabci wasarrafna shine wa kararna wato muka nanata muka maimaita fihi a cikin sa minal wa'idi na daga narko Allah ko dai ya fadi nau'uka na narko irin wanda zai faru gobe alkiyama ga wanda suka bijire masa dukan mala'iku shigarwa wuta shan ruwan zafi cin zakum ko Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wuta can kala kala ga sunan kowace da nau'inta ko Allah ya ambaci al'ummatai irin wanda suka yi mu addinin musulunci rashin mutunci kuma suka hadu da rashin mutunci ma'ana aka dandana musu hudun su duk wannan bayanin narko ne Allah ya faɗa al'ummatai da suka saba ma Allah aka kife su aka azabtar da su duk wannan Allah yana ta faɗan narko kala kala dan idan wancan bai razana mutum ba wannan ya razana mutum idan wancan bai tsorata mutum ba wancan ya tsorata mutum to duk wani bayani da Allah subhanahu wataala zai faɗa wanda ya kamata ya kada hanta cikin mutum ya kauce masaban Allah ba abin da Allah ya rage yace an yi haka ne la'allahum yattaqun domin mutane su ji tsoro shine ashirka su ji tsoran ainihin yi ma Allah tarayya su ji tsoran duk wani abu da Allah subhanahu wataala baya son aikata su ki aikata shi aw yuhdithul qur'anu lahum dhikra ko kuma alqur'ani ya ci gaba da sabunta musu wato tunatarwa shine bi halaki man taqaddamahum na halakar wanda ya gabace su min al'umam da daga al'ummatai fa ya'tabiru yazmu an fi sun dauki idina wasu malamai suka ce a'a wannan idasu dhikr shine ainihin karin da'a Allah ya fadi narko ya fadi azabobi yadda mutum zai kauce musu to kuma ainihin sai ake fadan yanda ya kamata mutum ya karu a wajen bin Allah ya karu a wajen aikata al'amura na wajibi da na mustahabi duk wani abin da zai kara masa lada a cikin account din sa to ya ci gaba da aikata wannan babu abin da Allah ya rage kenan wannan aya tana nuna mana duk wani uzuri na dan adam an riga an yanke shi kowane dan adam a rayuwa zaka samu akwai abin da zai gargada shi zuwa gaban Allah wani abin da yake so ai ta fadin ni'ima da lada da jin kai to babu abin da Allah ya rage bai fada ba wani abin da yake so ya ji ana ta fadin azaba da kaza sannan ya shiga taitayin sa to ba abin da aka rage duk wani abin da za a fada wani lokaci ma a hada su lokaci daya a fadi azaba ana cikin gamawa ai bayanin rahama ko aka sin haka ai bayanin rahama ana gamawa a shiga ainihin bayanin azaba dan in wannan bai yi tasiri a wajen mutum ba wannan ya tasiri to duk Allah yayi komai saboda haka sai yace
fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni 'ilma
Allah da kansa ya jinjina ma kansa da kansa yace fata'ala Allahul malikul haqq yace kai Allah ya daukaka mai mulki na gaskiya samuwarsa gaskiya zatinsa gaskiya sunayensa gaskiya sifofinsa gaskiya maganganunsa gaskiya wutarsa gaskiya aljannarsa gaskiya duk abinda Allah yake faɗa gaskiya ne to amma ni ko kai sai dai a samu dan percentage ko ka samu maganganu gaskiya ayyuka ƙarya ko kuma ka samu maganganun ƙarya ayyukan ƙarya wannan kansa ma sai yi makansa ƙarya shi da kansa ba wai wani ba kwarai akwai wanda yake makansa ƙarya shi da kansa duk wanda zai zo ainihin ya nuna makansa ya kai matsayi kaza bai kai ba ai makansa ƙarya shi da kansa ka zo ka ari riguna dan ka je wani wuri a ce wani ne kai makanka ƙarya kai da kanka ka zo ka ari wayoyin hannu da abubuwan hawa ka je ka ce ta bugo maka waya karfe kaza aje ka daga wannan ka daga wannan a ce ba dama business ta ko ina kai makanka ƙarya kai da kanka to amma duk abin da Allah zai faɗa gaskiya ce kuma da gaskiya ake babu abin da Allah subhanahu wataala zai faɗa ba gaskiya ba to shi yasa shi da kansa ya jinjina ma kansa da kansa yace fata'ala Allahul malikul haq lallai Allah mamallaki na gaskiya kuma shine gaskiya to lallai babu shakka ya daukaka amma yaqul mushrikuuna daga barin abinda mushrikai suke fada malam yace walamma kana talaqqil qur'an yayin da ya zamo karban alqur'ani da ciratarsa min almalak daga malaika fihi su'ubatun lil bashar a tattare da shi akwai wahala ga dan adam fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yattabi'u jibril yana bin jibril fayaqra'u sayyidun ga karantawa qabla an yafruga jibril min alwahyi kafin malaika jibril ya kammala karanta wahayin hirsan alwahyi domin tsaranin kwadayi a bisa wahayi wa shafaqatan alquran don kuma domin jin tsoro akan kar qur'ani ya subuce masa shine makhafatan nisyan don jin tsoron mantuwa wa huwa kalamullah alhali alqur'anin nan zancan Allah ne wa risalatuhu kuma saƙonsa ne ila ibadihi ya zuwa bayinsa. Fa fi dhalika ma fihi min al-mashaqqati lahu sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan akwai ainifin wahala a wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, ma annahu qala Allahu lahu, tare da Allah subhanahu wataala kuma ya faɗa masa tun a farkon sura, ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa fasahhala Allahu dhalika. To Allah sai ya sauƙaƙa masa haka, wana hahu kuma ya hana shi anil mubadara daga wannan gaggawa. Fa qala, sai ya ce, wala ta'jal bil qur'ani, kar ka yi gaggawa dangane da alqur'ani, ai bi qira'atihi, ta hanyar karanta shi, min qabli an yuqda ilayka wahyu, tun kafin a kammala maka wahayinsa, shine ai ya faruga jibrilu min iblagihi, tun kafin mala'ika jibrilu ya kammala isar da shi, ka qaulihi ta'ala, kaman fadin Allah subhanahu wata'ala, inda yake cewa la tuharrik bihi lisanaka, kar ka motsa harshenka wato tattare da shi, li ta'ajalabi, domin kai gaggawa ainifin da shi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mu mun dora makanmu tara ma shi a cikin zuciyarka, da kuma baka ikon karanta shi in ka so karantawa, thumma inna alaina bayana, sannan kuma mu sanar da kai abin da ya kunsa na bayani, shi ma mun dora makanmu. To kaga kenan an kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Ruya arwaito rawabna abi nujay ibn abi nujayya rawaito an mujahid daga mujahid ibn jabar kale yake cewa, la tatluhu, an ce karka karanta shi qabla an nubayyinahu, wato kafin mu kammala bayyana shi, waqila aka ce a la ta'jal, karka yi gaggawa, ai la tas'al inzalahu, karka nemi ka tambayi a saukar da shi, qabla an yuqda, tun kafin a hukunta, bi an ya'tika bayanu ta'wilihi, shine wato ya zama bayanin fassaran abin ya zo maka. Wannan dai abinda yafi rinjaya shine abinda muka faɗa, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance idan mala'ika jibril yazo yana karanta masa wahayi, to yana karantawa shi kuma manzon Allah yana maimaito abinda ake faɗa masa, dan mala'ika da ya gama tar tafiya zai yi, to yana jin tsoron kar a gama ya so tuno wani abu ya kasa tunawa, to sai ya zama yana ainifin shan wahala, yana sauraron wani abu, yana faɗan wani abu, to sai Allah subhanahu wataala ya kwantar masa da hankali, ya ce kar ka yi wannan, kawai abinda zaka ci gaba da yi, wa qur rabbi zidni ilma, ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi, ai bil qur'ani, wato ka ƙara min ilimi ta fuskan alqur'ani, fa kullama anzala alaihi shay'un, duk lokacin da ainifin aka sauka ma unzila alaihi shay'un, duk lokacin da aka sauka masa da wani abu minhu daga cikin qur'anin, zada bihi ilmuhu, sai ilimin sa ya ƙaru ainifin ta fuskan wannan. To malamai suka ce idan muka kalli wannan aya, tana nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na kwadayin ilimi, ta yadda baya so wani abu ya kubuce masa, to kuma da Allah ya gani yasa da ainifin azamar sa, sai ya daukan masa gabaran haddace duk abin da za a faɗa masa komai tsawon sa. Mun ambata kafin kwana biyu cewa an yi wahayin suratul an'am a dare daya sama da hizifi biyu da kusan rabi, kusan hizifi biyu da rabi ba kadan, akai wahayin ta lokaci ɗaya mala'ika ya tafi, kuma manzo Allah ya haddace ta gabaki daya. Wannan inaya ce ta Allah subhanahu wataala, da kuma tabbatar da abin da ya alƙawarta ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Kuma wannan yana nuna matsayin ilimi, cewa ba a ce manzon Allah ya roki Allah ya ƙara masa wani abu sai ilimi, wa qur rabbi zidni ilma. Malaman sira suke cewa daga nan, daga cikin addu'o'in manzon sallam, yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, ka amfanar da ni ta fuskan abin da ka sanar da ni, kuma ka sanar da ni abin da zai amfane ni, kuma Allah ka ƙara min ilimi. To kenan ƴan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ga addu'ar kadai ya tsaya ba, a'a, ana aiko mala'ika kullun yana ƙara masa. Kenan kai ma ko ni, kar mu ce an ba mu dafa'i wanda za mu rubuta mu sha shi kenan kawai mu karatu, duk wanda ya faɗa maka wannan ya ɓata ma lokaci, shi ka tambaye shi wannan ya sha bai yi ijtihadi ya karatun ba, duk wani wanda zai baka wani abu ya ce maka sha wannan kawai za ka yi karatu, to abinda za ka yi ka fara kallo shin shi ya yi karatun ko bai yi ba, domin wallahi da yawa za ka ga irin ƴan wankin nan, musamman irin karkara, sun fi baje koli su zo su sa loudspeaker suna saida wai maganin hadda, a ce ɗanka in boko yake da yaji duk abin da aka fada ya haddace qur'ani da an fada ya haddace kuma wallahi sai ka samu shi ba zai iya karanta alamtar kaifa zuwa kasa ta fuska hadda ba a'a to kenan inda gaske ne soma da kanshi mana hausa ma sun ce in kura na da maganin zawo ta soma yi makanta kaga shi ya kamata ya soma sha a ga yayi karatun sannan kuma ainihin ya baiwa wani to abinda nake so in ce ilimi yana buƙatar sai kayi kamar kana yi ko kai ne wa sai ka sha wahala in dai kana so ka san ilimi ilimin nan kowane iri ne sai ka sha wahala ko na sana'a ko na addini saboda haka ya kamata mai iyayi mu ga cewa dama da Allah subhanahu wataala ya bamu kar mai wasarere da ita a wajen neman ilimi sahabbai har suka koma ga Allah ba su daina neman ilimi ba Allah ya ji kan irin su Malam Albani rahimahullahu ta'ala mutumin da ya share sama da rabin karni yana ma ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima amma Malam Albani har kan gadansa na ajali wani lokaci zai zama ya fita daga hayyacinsa to amma da hankalinsa ya dawo sai ya ce hatil kutub ku ban tafai in duba ma'ana har yanzu dai yana ganin zai karanta wani abu da yake ga ya kamata ya amfana to amma mu sai kaga mutum da karfinsa da basirarsa sai ce aisha ya samu na sallah ko ya samu na sallah kuma sai ka samu bai iya sallar ba bai iya karatun sallar ba ta fuskan karatun surorin sannan bai samu kwance-kwancen sallar ba sai ya dauki bulala ya kora yara makaranta shi kuma yazo ya samu inuwa ya zauna yana fira ko yana karta to wannan yaudarar kai da kuma cutar da kai da kai mutum ya cutar da kansa da kansa sahabbai ba su yi kasa a gwiwa ba kullun a cikin neman ilimi suke to akwai lokacin da zaka kai gejin da kai karatu mai fadin da zaka dinga karanta littafai kai ma kana karuwa to in baka kai wannan ba lalle ka zama kalizumci malamai bangaren fiqihu bangaren qur'ani bangaren hadisi da wannan rayuwa ta addini take yin kyau amma mutum kawai ya samu wuri ya harde baya koyo baya koyarwa kuma matsayin sa na musulmi to wallahi yana cutar da kansa yana ainihin cutar da kansa ta inda bai sani ba Allah ya ba mu iko mu gyara saboda haka Allah yake fada manzon Allah wannan cewa lalle ka ci gaba da roƙon ainihin Allah ya ƙara maka ilimi Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani sai Allah ya ce
wala qad a'idna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna